daga ranar da hadarin ya faru zuwa yanzu an samu lalabo gawarokin mutane 97 kuma tunal al'amura sun koma yadda suke a garin Nawara sai dai wadanda suka rasa ƴan uwa har yanzu suna jimamin rashin duk da yake sun soma samun tallafi
sunana muku tare Umar gaskiya abin da ya faru gaban tashin hankali ne an yi rashin antina guda amma gwamnati da take ta kawo mana dokin tallafi na kuɗi 250 da shinkawa karin layas kula
sunana Zulfa Hussaini muna ɗaya daga cikin wannan ikhtilasin da ya faru da mu kwana uku da faruwan abin an kawo mana naira 100,000 aka kuma raba mana shinkafa muna jimami da wannan abu da ya same mu ga
sunana Musa Zakari wanda ake kira da suna baban gida wara lat mun yoshi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake cewa suna Zainab fulaye mata rasuwa cikin ruwa mun yi kuka matuka sai ga gwamnati ta shigo cikin ajin ta kuma ba mu farko ta ba mu naira 200 na biyu ta yi ta ƙara mu naira 150 na uku sai kuma ga shinkafa ya biyo duk mutum ɗaya 1,000
tallafin an bayar da shi ne daga cikin kuɗaɗen da aka tara a matakin ƙaramar hukuma waɗanda wasu masu zuwa ta'aziyya suka bayar a cewar shugaban ƙaramar hukumar Engaski Abdullahi Buhari Wara
akwai mutane da dama wanda suka bar a shekaran jama'a an raba musu akalla miliyan 9 kuma har yanzu akwai kuɗi wanda yake ana duban kwamiti din yanda za ta ƙara jinsa bayar akwai shinkafa
ita kuwa gwamnatin jihar Kebbi taro ta yi na majalisar zattasuwa na musamman na bita da juyayi tare da nuna gamsuwa ga waɗanda suka jajantawa gwamnatin akan wannan iftila'in shugaban hukumar bayar da agajin gaugawa Sani Dododo wanda ya yi wa manema labarai bayani ya ce an ɗauki matakai na binciken dalilin wannan matsalar da kuma kaucewa sake faruwar irinta
kuma mu jihohi jihar Kebbi da jihar Niger za a yi to da wani sahihin abin haɗuwa domin a tsara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman na tashin makaman aiki na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa a wannan manyan gulabe namu da
duba da cewa waɗanda suka rasa magaisansu a wannan iftila'in na iya kasancewa cikin wani hali duk da tallafin da suka soma samu yana a kwana da tallafin na gwamnatin jiha ta karba wanda ya haura naira miliyan 100 da ƙari
akwai tsari na musamman ai wannan gudunmawa da aka kawo da wata ana kashin sa mun ba mu da adadi ba har yau mun abin na shigowa sannan a hankali ko ba san wanda zai zuwa magana ba wannan insha Allah wanda za ta fara bayani sai zai ta tsada za a yi wannan abin cikin tsanaki insha Allah rabbi a tantance mutanen sannan kuma a bi umurnin da wanda za ta fara nan gaba game da za a fito da tsarin abin da za a yi insha Allah
baya ga mutum 22 da suka tsira da rayukansu a cikin wannan iftila'in da kuma gawawwaki 97 da aka samu akwai yiwuwar wasu gawarwaki sun bi ruwa ko kuma suna kasan baragwazon jirgin da ya nutse wanda mahukunta ke fatan lalabuwa a ƙarshen wannan mako Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya